لا إله إلا الله
الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله
الله لا إله إلا الله
الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله
الله وحبيبي ومعادي
الله الله الله
في تقص وتداني
الله الله
الله وهو دائي ودوائي
الله الله الله
قد برني وشفاني
الله الله
الله ليته الوقت حباني
الله الله الله
وصله فهو كفاني
الله الله الله
داء شوقي كل وقت
الله الله الله
في شديد الهيجان
الله الله
الله ظل نفسي و هواني
الله الله الله
مفخري روض الجنان
الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا
الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الحمد لله مولانا مشي ابراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين يچه وحبيبي واتو كاغا مسويينا فيتا داني زاكا سامي شي cikin kusanta da annabi sallallahu alaihi wasallam masoyina na gaskiya in kana so ka gane shi zaka ganshi a ko ina yake kararre ne cikin annabi sallallahu alaihi wasallam maganganinsa kullun annabi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam
daga ina kace daga annabi ina zaka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kullun masoyina haka yi
na'am shi
haji ko wa mu'adi shi ko abokin gaba na
na'am
a ko ina ka ganshi fita kasin yana cikin ni satane da annabi
sallallahu
alaihi wasallam domin wato ni ban da masoyi sai masoyin annabi
sallallahu
alaihi wasallam duk wanda kage yana suna to saboda annabi yake suna sallallahu alaihi wasallam kuma ni ban da wani maki abokin gaba sai makin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kage yana kina to annabi yake ki yake fakewa da ni saboda ni ina yada annabin ina yada aikin annabi
yes
to shine kawai
na'am
a wata riwaya kuma wa habibun wa mu'adun fi taqasin wata dai
na'am
haji ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun so ne ga mutumin kirki ma abocin aikin kwarai
na'am sallallahu alaihi wasallam
sannan annabi abun ki ne a wurin mutumin banza
na'am
ma abocin aikin tsiya duk mutumin kirki to annabi masoyin sa ne
sallallahu alaihi wasallam
duk mutumin banza annabi makiyin shi ne ka gane ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato masoyi ne ga duk wanda ya kusance shi duk mutum da kaga yana kin annabi yayi nesa da shi
na'am shi
ba a hadu bane man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu in kaga mutum yana kin annabi koya mai akai
na'am
amma da ya zauna da annabi bane sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zauna da annabi ba zai taba samun kafar da zai ki shi ba
haka
sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masoyina ne kuma masoyin masoyana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyina ne amma maki makiyana ne
sallallahu alaihi wasallam
haji ko
na'am
yace wahawa da'i wa dawa'i kadbarani wa shafani wahawa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'i shine cutata
na'am
ware kuwa shine rashin lafiya ta in kaga ina ciwon kai annabi ne in kaga ina ciwon ciki annabi ne
na'am
in kaga ina zazzabi annabi ne
sallallahu
in kaga ni cikin damuwa annabi ne
sallallahu
wani maluki ba annabi ba bai sai san tagumi ba kaji ko saboda ka annabi shine da'i
sallallahu
wato cututtuka na
na'am
wadawa'i sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine warakata
yes
in ka gani cikin walwala da farin ciki da annashuwa da jin dadi annabi ne
na'am sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dama wannan shine al'adar soyayya
na'am
ka'idar masoyi in ka ganshi cikin damuwa tunanin masoyin sa
na'am
in ka ganshi cikin walwala tunanin masoyin sa kaji ko to shine shi yake nuna maka to ni haka nake farin ciki na annabi ne bakin ciki na annabi ne lafiya ta annabi ce cututtuka na annabi ne akwai inda yake cewa dawa'i ya da'i wa hubbi muhammada
yes
dawa'i ya da'i wato cututtuka na kuma su ne magunguna na
sallallahu
aka ce ya abin yake ce annabi ma
sallallahu
tunaninsa ke sa min ciwo tunaninsa ke bani lafiya tunaninsa ke sa min rama tunaninsa ke sa min kiba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka gani ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da'i wato cututtuka na wa dawa'i kuma shine warakata kad barani haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya horar da ni wa shafani kuma ya warkar da ni dawa'i da'i wa hubbi muhammada abul qasim al hadi liman qad tawahhada
la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah
allah la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah allah
Shehu radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin yace laitahu alwaqta habani waslahu fa hawa kafani ka Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace laitahu wai ina ma dai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habani alwaqta ya bani dan lokaci ka dan koda minti biyu ne
ya
Allah ka ji ina ma dai a ce manzon Allah ya dan bani minti biyu
sallallahu alaihi
waslahu domin in sadu da shi in gana da shi minti biyu kur ka san bakin kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazaje ne suka yi dafifi
na'am
kana ji ko mazaje ne suka yi dafifi a wurin manzanni da annabawa
na'am
da kudubai da waliyai
na'am
kana ji ko da sauran bayin Allah mu'minai
na'am
shi ne shi yake cewa ni minti biyu ya ishe ni kaga wanda bai sani ba zai ce minti biyu kawai wallahi ni minti biyu ya mun kadan ka dauka irin gana da ake saurayi da budurwa ka san saurayi da budurwa awa biyu ma ya musu kadan a zauna yi ta zubo ƙarya wallahi biki san yadda nake son ki ba wallahi tallahi ni in ba ke bari jiya ni in ba ke ba kaza ai to wannan zantuttukan shi kuwa sanin da shi yau annabi a cikin wannan minti biyu a cikin su zai kare cikin annabi a ciki zai wanzu a cikin su zai mutu cikin annabi a ciki zai rayu ka ji ko to wannan minti biyu abinda za ta afkar abun ba magana shine yace laitahul waqta habani ina ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habanil waqta ya bani koda minti biyu ne ya bani dan lokaci kankani waslahu domin in gana da shi fa hawa kafani ni wallahi minti biyu ma ya ishe ni wallahi ni wannan dan lokacin kankanin nan ya ishe ni domin sanin da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba minti biyu ba second biyu ma zan afkar da bukatu na duka
zasu yes
saboda ni sanin da ne wannan ba sai na gana da shi na ce mai kaza na ce ka abban illika kawai ni ido biyu da shi kaga abun mamaki
na'am
shi ko yana cewa wani wuri wai a hadrata khairal khalqi hadrata sayyidi wa ya hadrata al-mukhtari mubdil manasiki uhibbuki hubban tama qalbi wa qadahu wa ma za alayya imtidahi janabiki فآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامل ألي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك
يس يس
يكشي داء شوكي كل وقت في شديد الحيجان وفي جديد الحيجان
نعم
يكشي داء شوكي وتترك أوناتا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم kulla waqtin a kowane lokaci
na'am
fi shadidil hayjani tana cikin tsananin motsawa ne ba maganan sauki ba ta kasa kasa kullun karuwa take kuma akwai inda yake cewa shi ma baya neman sauki
na'am
eh baya neman waraka daga cutar kaunan manzo Allah
sallallahu
alaihi wasallam baya neman sassauci baya neman waraka eh cutar tai ta karuwa ku
na'am
warai kuwa yace zullu nafsi wa hawani mabkhari raudul jinani wai zullu nafsi kaskancin da nake samun kaina a ciki shine zullu nafsi wawaye su zage ni jahilai su zage ni yan iska su zage ni shegu ma su zage ni banzaye su zage ni mahaukata su zage ni malamai ma wasu munafikai da mahassada su ma su zage ni yace to wannan kaskanci da nake samun kaina a ciki wahawani da wulakantuwa ta duka saboda annabi
sallallahu alaihi wasallam
ba dan shi ba ba wanda yace wannan
sallallahu alaihi wasallam
mafkhari to ni wannan shine abun alfahari na wannan zagin da ake min masoyi na kana jin haushi wallahi ni wannan alfahari ne a wurina saboda annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
saboda annabi ne ake zagi duk cutar da zan hadu da ita duk kaskanci da wulakanci da zan hadu da shi a rayuwata in dai saboda annabi ne to mafkhari wannan ni shine abun alfahari na raudul jinani domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dausayin aljanna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dausayina na aljanna annabi shine alfahari na cutar da ake min saboda shi da zagi na da wulakantani wannan dukkani abun alfahari ne a wurina
Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 ma baqali min baqa'in Allah 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 ma baqali min baqa'in Allah 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 min gharami wa hanani Allah 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 wa zafiri wa bukai Allah 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 wa zafiri wa bukai Allah 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 wa arani la arani Allah 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 wa arani لا أراني الله 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 وأراني لا أراني الله 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 لائمي فرثي لحالي الله 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 لائمي فرثي لحالي الله 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 لائمي فرثي لحالي الله 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 قد دهني ما دهاني الله 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 كم خليل قد جفاني الله 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 لغرمي ورباني الله 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 رب صن من كنت أرجو الله 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 وصله ثم جفاني الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله
شيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي آمين yace ma baqali min baqai min garani wa hanani
na'am
wai ma baqali babu abin da ya saura gare ni babu abin da ya rage mini daga samuwa min baqain na daga wanzuwa ta
na'am
min garani saboda bege na wa hanani da kuma soyayya ta wai da bakin ciki da farin ciki kaji ko da farin ciki da bakin ciki suka taru na soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
suka dinga hawa kaina sai da suka karar da ni bakin ciki da farin ciki kaji ko ga dadi ga radadi na soyayyar annabi
sallallahu alaihi wasallam
su suka taru sai da suka karar da ni sai da suka karar da ni saboda haka ni yanzu babu abin da ya rage ni min baqa'in na daga wanzuwa ta saboda me ka kare min garani saboda bege na ga annabi Muhammadu
sallallahu
alaihi wasallam wa hanani da kuma soyayya ta wato begen zuciya ta wa zafiri wa bukai wa arani la arani shi radiyallahu anhu yace wa zafiri wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato ruri na shine ruri na
na'am
an gane ruri ko
shewa sai kun dan yi
wuta ba tana ruri ba zaka ga internet shi din nan tana kugi to kugin zuciya ta annabi ne kowani mutum da ka sani zuciyarsa tana kugi wani kugi zuciyarsa tana ruri tana kugi saboda kwadayi
na'am haka
wani zuciyarsa tana ruri tana kugi saboda san girma
na'am haka
wani zuciyarsa tana ruri tana kugi saboda hasada
na'am haka
wani kuma zuciyarsa tana kugi tana ruri saboda soyayyar Talatuwa ko Zainabu
haka na'am
haji ko shine shehu radiyallahu anhu yace to ni zuciyata tana ruri tana kugi tana kururuwa ta san wuta in ta fara tashi
na'am
bal ka gane ko in ana gobara dan ka dinga ji in ta kawo na wanka ta pus pap ka ga ta ji ko to haka zuciya ta take da wutar kaunar annabi ta shigo zuciyata
sallallahu alaihi wasallam
ka san idan akwai gas a cikin gida
nana
gobara ya kace ji
inna lillahi inna ilaihi raji'un
to duk wani shedani da nafsu da hawa da duniya idan wutar soyayyar annabi ta shigo zuciya yadda ka san in ana gobara duk inda gas yake zaka je yana kare yana fashewa ko to haka zaka ji shedan yana fashewa yana tarwatsewa inna al-muluka idha dakalu qaryatan nafsaduha waja'alu 'izzata 'aliha azilla in annabi yazo to duk wasu bayi sai sun kauce sun bada wuri shine shi yake ba mu labari da annabi ya taho zuciyarsa sai zuciyar ta kama kugi tana ruri tana kugi tana ruri wa buka'i da kuma kuka na manzo Allah shine rurin zuciyata manzo Allah shine kukan idanuwa na kai sai da take saboda tsananin ruri da kugi da kuka wa arani la arani sai da takai ina gani na bana gani na
la ilaha illallah yes
inna kallamadudi bana gani na inna shafa jikina bana jin kaina inna magana bana jin magana
yes
wani nake ji wani nake gani in an tashi kiran suna na sai ji an kira wani kaji ko wa arani la arani wani ba fulatani yayi irin wannan fana'i
na'am
bare kuwa
eh shehu
ka san irin wannan fana'in masifa ce take iya kai mutu
na'am
eh
ba zaman lafiya
a ba zaman lafiya ba zai kai kanan wurin ba ko wani ibada ka ko wani wurin ka ba sai masifa sai mutane halitta sai ta taso ka ka gudu sun biyo can ka bubu can sun tare can to a lokacin ne zaka zama jarumin jarumai sadaukin sadaukai kaji ko to a lokacin ne zaka riski abin da ake so ka samu barawo wannan bafulatani ne yana tafiya a daji da kayansa sai gajiya ta same shi sai kwanta a gindin itace yana shan inuwa sai bacci ya kwashe shi da ya bacci sai barayi suka zo su uku sai suka daga shi suka zara kayan da suka zara kayan kuma sai suka mai aski kuma askin kwaryen molo
la ilaha illallah
bi yana bacci ba da suka gama suka aje shi a ƙasa suka wuce da kayan da bafulatani ya tashi bai ji kayansa bai laliba bai gani ba yayi zai yi iwu ya dora hannu akai sai ji ba gashi sai tsaki ya ce ashe ma ba ni bane ya dauka shi ne ba gashi saboda ka wa arani la arani ina gani na bana gani na gashi dai da dai na san ni ne amma yanzu kan ba ni bane da dai kan ni ne amma yanzu ba ni bane a ba ni bane yanzu
na'am
ba ni bane
yes radiyallahu ta'ala
to shine ma'ana wa arani la arani
la ilaha illallah
allah allah allah
la ilaha illallah
allah allah
allah la ilaha illallah
allah allah allah
la ilaha illallah
allah allah allah
شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين يجي لائمي فرسل حالي قد دهاني ما دهاني يجي ويلائمي يا كي ميزرقينا ميزرقينا
نعم
كوكما مقل مچي ما سكي وما سزرقينا لا باري فرسل حالي اتقو غاري كلا بنشكي انها لائنا كي تبنشكي كي تبنشكي قد دهاني ما دهاني كي نبا كده ايكين
نعم
كي دبا كده عنيل baka da wani aiki dai wada ni ko ina da aiki ni ina kai ka biyo ni a baka kai ta binciken halayena ka gane ko farsi da hali kai ta binciken halayena kaddahani madahani ko kuma kace madahani abinda ya rikita ni kaddahani hakika ya riga ya rikita ni
na'am yes
kwarai kuwa kai ta bincike ka san wato su makiya suna da wani abu idan suna binciken hali idan mai zarge yana binciken halinka idan ya samu mai kyau ni ga halinka mai kyau sai ya shiru ya kama bai gani ba
na'am
gagare ko za a yi ta magana sai ya gu ba abin da bai sani ba amma da an tabo bangaren kuskurenka habba malan dawa Allah ya hada shi zai shiga yi kacce 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 idan kuma aka bincike halinka mai kyau ba a samu ba aka bincike mummuna ba a samu ba sai a hadu sai a yi kazafi wannan shine al'adar makiya wannan shine al'adar makiya yasa shehu yace to la'imi ya kai mai zargi na biyo ni ka samu aiki eh biyo ni ka samu aiki farsu da hali kai ta binciken halayena sai bayan daya ma da hani abin da ya rikita ni kad da hani hakika ya riga ya rikita ni
na'am
kam khalilin kad jafani ligarani waramani
na'am
kai kake wautar kai yanzu ne ka sanni ai kai mai zargi na a waje kai baka da labari kam khalilin abokai nawa ko abokai na guda nawa ne zaka iya kirgawa
na'am
abokanai na guda nawa ne zaka iya kirgawa kad jafani wanda hakika yayi min wauta kuma ya yanke alaka da ni aboki na guda nawa ne zaka iya kirgawa wanda kad jafani hakika ya yanke alaka sa da ni ligarani ba dan wani abu ba saboda bege na ga annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
shi yana so a dinga ambatan duniya yana so a dinga hada wayoyi ana ciwa ana bige ana shige ni kuma annabi kurub
sallallahu alaihi wasallam
akabtu ala babin nabi Muhammad na riga na tsaya a kofar annabi ba gudu ba ja da baya
yes
shi kuma yana so a bar wurin a taburin yalla bai a taburin alajiwani a je wurin a je ana bige ana ciwa ana hada wayoyi ni kuma ba san wannan ba
na
tsaya na ce ba gudu ba ja da baya annabi kuru
sallallahu alaihi wasallam
to ka ji ne annabi sak shi Ibrahim ba
yes
annabi zalla
radiyallahu anhu
man annabin dai sai Ibrahim kenan
sallam
yace to ba dan wani abu fa ya yanke alaka da ni ligarani saboda bege na waramani kuma ya koma yana jifa na da kazaman dabi'un da yafi kowa sanin bana kansu
haka
waramani kuma ya koma gefe yana jifa na da dabi'un da wasu dabi'un ma nashi ne ni na raba shi da su albarkar alaka sa da ni
yes
amma yau wai ni ke jifa da wannan
to a karman kallawo yanzu shi Ibrahim
ya karbaka Allahu malan nasiru babu wani bawa daga cikin bayin Allah wanda zai shiga hanyar soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta san mahalar ubangiji tabaraka taala wanda ba zai hadu da wannan ba
na'am
baka ji abinda sayyidi alil khawas yake cewa ba
la
yastafa alhaqqu taala abdan hatta tatahazzaba alayhi shayatinul insi wal jinni wa yarmuhu bizuri wal buhtani fa idha nafara nafsuhu anil khalqi wa sara la yarkanu ila ahadin minhum istafahu Allah taala
na'am
yace babu wani daya daga cikin bayin Allah wato wanda Allah ta'ala zai nufi ya zabe shi sai an hada rundunonin sojojin shedanu da aljanu
na'am
shedanun mutane da shedanun aljanu sojojin su za su hadu su dinga harbin sa suna jefa mai bama bamai wayar muhu bizuru wal buhtani suna harbin sa da bindigogi na kage kana ji ko da kuma buhutani har sai ya ji zuciyarsa ta fita daga sha'anin halitta kam saboda dubbawan Allah yana so ya amfanar da halitta to idan sharri yayi yawa sai ya ji kai mutanen nan bari a bar su kawai to daga lokacin da ya ce bari a bar su ya ji zuciyarsa ba ta nufin kowa sai Allah istafahu Allah ta'ala to daga nan ne sai Allah ya zabe shi akwai Abul Hasan Shazali ne dariƙan Shazaliya ana kiransa Abul Hasan Ali Shazali
na'am
yana daga cikin ulul azmi na wilaya
na'am
ga san manyan waliyai guda biyar ne
na'am kamar yanda akwai manzanni
yawa guda biyar kwarai kuwa to shi wannan Abul Hasan Shazali yana cikin su
na'am
kaji ko to yana cewa lamma alima Allah tabaaraka wa ta'ala ma za yaqulu an-nas fi anbiya'ihi wa asfiyaihi min az-zur wal buhtan qada ala qawmin bish-shaqa'i wal iyaz billahi faj'alu lahu zawjatan wa waladan wa qalu yadullahi maghlula wa nahwi zalika hatta idha daqa zar al-wali mathalan min kalamin qila fi nadatu hawati wal haqqi azza wa jalla amalaka uswatun bi rabbika subhanahu wa ta'ala wa qad ja'alu lahu zawjatan wa waladan wa nasabuhu ila ma la yaliqu bi jalalihi kuma gariqin fi fallihi wa arwahum bi yadihi فلا يسوء ذلك الولي الا تاسي بربه عز وجل يچي وي الله يقارا مر يدا وي الله تبارك وتعالى لوكچن ده يسن ابند متاني زاسو دينغا فدا وليي
ده
تصركا كان باي نقاغي ده قذفي ده بوتاني سي يفاري وكانسا حكمشي مي حكمتا اكن ودانسو متاني متياتا الله كياشه مو ده تياتكو
امين
سي سكا تشي وي الله ينا ده ماتا farko kin suka ce Allah yana da da suka ce hannun Allah a sagaleki baya iya kyauta subhanallahi da makamancin wannan to idan Allah yana son bawa irin yadda ake yi wa Allah din a ce su uku ne a ce yana da mata yana da da bayan an san abin da Allah bai so ya ji kenan to shi ma wali sai Allah ta'ala in zai zabi wali sai ya sa a dinga gaya masa abinda baya so ya ji
na'am
har sai zuciyarsa ta yi kunci saboda irin maganganun da ake gaya masa to daga nan sai a kira shi daga halara sai ya ji selula ta yi rigin a cikin kunnen zuciyar shi kirr yana dagawa sai a ce masa amalaka usutun bi rabbika subhanahu wa ta'ala me ne wani bakin ciki ko na fushi kai yanzu bai ishe ka abin alfahari ba ka samu cikakken abin koyi ga ubangiji waɗansu mutane sun ce Allah yana da mata waɗansu sun ce yana da ɗa ana danganta ubangijinka izuwa abin da bai dace da girman darajarsa ba kuma masu faɗin wannan sun nitse sun dilmiya a cikin tekun falalar ubangiji rayukansu baki ɗaya yana hannun ubangiji amma suke gaya masa wannan to kai me kai wa ka halitta me kake da shi kuma wannan maganganun da ake gaya maka wasu abubuwan ma duk baka yi ba wasu abubuwan ma ba su kama da kai ba ko da baka yi su ba shi Allah da yake tsarkakacce wato kuma shine mahalicci amma ake gaya masa wannan kai awa to daga nan sai wali sai ji zuciyarsa ta sake sai fara tuba sai ce Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba ba zan ƙara fushi ba to haka abin yake kuma dukkan waliyai da ka sani baba shi Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu haka suke har zaka ji a can Kashful Albas maulana shi Ibrahim Allah ya ƙara mar yadda yana faɗa cewa su waliyai gaba ɗayansu kowane wali idan Allah ta'ala zai zaɓe shi to sai ya hada shi da jarba iri-iri ka gani ko a annabi Adamu alayhi salatu wassalam saboda ai waliyai annabawa suke gado to annabi Adamu alayhi salatu wassalam babban makiyinsa shine Iblis babban makiyin annabi Adamu shine Iblis babban makiyin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine Namrud babban makiyin annabi Musa alayhi salatu wassalam shine Fir'aun
na'am
babban makiyin annabi Isa
alayhi salatu wassalam
sune shine Yahudawa
na'am
sai Bukta Nasar
na'am
ka gani ko sannan babban makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Abu Jahl
na'am haka
shi yasa zaka ji waliyai suna cewa fali kulli nabiyyin wa siddiqin adun fali kulli nabiyyin wa siddiqin adun duk wani annabi da duk wani siddiqi wali yana da abokin gaba yana da maki to haka al'amarin yake tafiya kowane wali zaka ga yanzu kaga zamanin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara mar yadda
amin
jahilan kufa shi kaga Sa'ad sahabi ne na annabi kuma yana daga cikin wadanda aka yi musu bishara da shiga aljanna amma suka ce kwata-kwata bai iya sallah ba
na lillahi
wallahi ko wala wai bai iya sallah ba to haka zaka rika ganin bayin Allah iri-iri yanzu ka duba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda akwai wani mutum ana kiransa Nafi'u dan Asraku yace wai sai na Abdullahi dan Abbas bai iya tafsirin Alkur'ani wanda annabi ne mai addu'a
yau ina
Allahumma allimhu ta'wil
na'am na'am
amma iri-iri ana ji ana gane cewa bai iya komai ba bai iya tafsiri ba to kaga haka zaka yi ta ganin bayin Allah ka duba Abu Yazid al-Bustani Abu Yazid al-Bustani an kore shi daga garinsa so bakwai wani mutum ne ana kiran shi Husayn bin Isa lokacin da shi Abu Yazid al-Bustani ya maganganu na ilimai to a garin ba ne rabo a cikin wannan ilimin balle su fahimci me yake nufi a cikin makaman annaba da waliyai shikenan sai aka ce ya fifita waliyai akan annaba aka kore shi daga baya ya dawo aka kore shi so bakwai ana mai wannan sai da wannan mutumin ya mutu sannan mutanen gari suka kira shi suka girmama shi aka so shi sannan aka gina masa zawiya Zunnun al-Misri an fidda shi daga Misra a daure manya-manyan waliyai ne waɗannan ba Zunnun al-Misri a daure aka fidda an daure mai hannu an daure mai kafa ana jan shi mutanen Misra suka biyo shi suna sheda cewa zindiki ne a kore shi kuma an fanar da su yake fa amma su suka biyo baya ana jan shi a ƙasa suna masa sheda da wannan kalmar banza sannan ka duba Muhammad dan Fadlul Balhi shi ma an fitar da shi daga garinsa Balha saboda kawai mazhabinsa mazhabin malaman hadisi ne
na'am
na daga gudanar da ayoyin sifofi da labaranta a bisa zahirin ta babu tawili
na'am
yana cewa ai kar a rika bincike a bisa ilimin Allah tabaraka wa ta'ala a fassara su yadda suke
na'am
lokacin da suka fidda shi sai ya waigo ya kalli garin yace shikenan ma'rifa ce ba kwa so ko sai dai ilimin zahiri to shikenan naza Allahu min qulubikum ma'rifatihi Allah ina roƙonka ka tube wa mutanen garin nan hasken saninka ka basu da rubuce-rubucen ilimin shari'a amma ka zare musu hasken ilimin ma'rifa wanda da shi ake samun walittaka tun daga ranan ba ƙara samun wani sufi ko dai a Balkha ba tare da kamun yi addu'a duk a lokacin ba wani gari mai sufaye kaman Balkha amma shin da wannan addu'a shikenan haka Imam al-Junaydi
radiyallahu ta'ala
sun masa shaida cewa shi kafiri ne wai yana maganganu a cikin ilimin tauhidi a gaban jama'a kaza 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 shikenan sai ya daina fita daga gida in zai majalisi sai an kulle kofofin gidan gaba daya sannan sai an kawo mai makullan kofofin ya daga dadduma ko buzunsa ya saka a ƙasa sannan ya ce kowa ya zauna kowa ya natsu kowa yana saurare sannan sai ya fara magana
amma shehu mun ji ana cewa Imam al-Junaydi Sayyid Da'ifat
Sufiyatul Baghdadiyya ƙwarai kuwa shine Sayyid Da'ifa wato ka san kowane zamani idan za a zagi mutanen Allah zamanin sai a dauko waɗanda suka wuce sai a zagi na zamanin da waɗancan sai a ce ai su bana ba haka suke ba ƙarya suke yi su ma waɗancan da ake zagin a zamanin su an ba su misali da waɗancan na gabansu an ce ba haka suke ba sanda ake zagin sa bai za a ce ba haka annabi yayi ba
yayin
kuma sahabin ba cikin waɗannan ma ya ce ba haka Abubakar yake ba ba haka Umar yake ba ba haka Usman yake ba ba haka Ali yake ba bayan nan
suka samu sayyidina Ali din nan suka
ware kuwa ware daga
zamanin sayyidina Abubakar
ba ai kaza ba kaza kaza to ka gani to haka nan zamanin tabi'ai in za a zagi za a ce wallahi abinda kuke ba haka sahabbai suka yi ba bayan zamanin tabi'u ne sai a ce ba haka tabi'ai suke ba zamanin ubbadu sai a ce musu ba haka tabi'u tabi'i ne suke ba zamanin zuhadu sai a ce ba haka zuhadu suke ba zamanin suba sai aka ce ba haka ubbadu da zuhadu ba haka suke ba to duk wani da ka sani babba daga cikin sufaye ba wanda zaka ambaci sunansa wanda a zamaninsa ba a kafirta shi ko a zindikantar da shi ba ko a ce yana keta shari'a ko a kaga masa wasu maganganu wannan shine al'adar wato bayin Allah a kowane zamani zaka da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kansa ya rubuta yana faɗi a cikin Jawahir Rasail yana cewa wa'alamu ku sani anni ala sigaru sunni ni din nan da kuke bi na kuna gani na to lokacin da nake da kankantar shekaru ban manyanta ba wa kusuri ilimi da takaituwar ilimi na wa dufifi din da rauni na a cikin addini uzitu fillahi ni ma an cuce ni a cikin lamarin Allah haqqal izayati mutakat cuta wara mauni bil kufri an jefe da kalmar kafirci wata fasiki an jefe da kalmar fasikanci wata halilul harami an jefe ni da halatta haramu wai an ce ni ina halatta haramu amma yanzu ne ake ba a ce ai shi Ibrahim kaula ya ce kaza 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 isnaini mai sanin ni ko ba gidi ga isnani mai sanin ni wala min at-tariqi fi shay mafi yawancin masu karanta wannan risala da kake gani su ma hadda su aka kora
na'am
majority masu karanta ta salikai ne zalla shi kuma shi mutum biye ce bashi basu
na'am
basu bashi majzuban da bai suluki ba da salikin da bai jazabi ba ka lura da mafi yawancin masu karanta wasiqun salikan da ba su jazaba ba ne to shine Shehu radiyallahu anhu ya ce to an jefe ni da halatta haramu wa qadul arhami wa qadil arhami an jefe ni da wai ina raba zumunci wai duk yaron da ya bi ni wai zan raba shi da ubansa wai ina sa yara su rena manya ina sa yara su rena iyayensu duk da irin wannan kalmomin banzan na ƙarya wa ifsaru dariqati shaykh an ce wai ni na bata dariqar tijaniya bi da khali malin safiya wai na kawo abin da baya ciki shine faila wannan azkarin da kaga ana zagi da wannan tarbiyyar da wannan hakika da wannan ai su ƴan ciki da suke tsoma baki ba san asalin zancen bane
na'am
wani zance ne daga nesa yake fitowa yake shafa su suke sa baki aka amma da a ce mutane suna da hankali in wani abu ya taso irin wani a dinga natsuwa ana kallon abin da kyoto da za a rika sanin hukuncin da ya kamata a rika yi shine shi yace to an kuma mukaddamai ne suke wannan abin ba sun ce wai na bata dariqar tijaniya na shigo da abin da baya ciki shine faida ka gani ko yace wabtala'ul kadhibi 'ala Allah wai ina yi wa Allah kage sai in faɗa abin ce Allah ne yace wasiri aka ce duk mabiyana asiri nake musu wai asiri ne ware kuwa wal junun aka ce mahaukaci ne mani ba mu da aiki sai zikiri sai jan carbi wai aikin kenan sai waƙe waƙe ka duba karatu irin na shehu ka duba irin yadda shehu yake to ko a yanzu zaka samu mutum bakin jahili ne ba boko ba arabi
haka
ba salaha ba nagarta
haka
ba wazifa ba lazimi amma sai zauna yana zagin waɗanda sun dan samu ido a cikin karatu sai ce wai ba sa karatu sun ma hana ai karatun to in ba ka tsaya kana tsoba sai ka dauka da gaske yake ƙarya yake
na'am haka
ka gani ko والجنون suka jefe ni da hauka wa fa'ala bi min al-af'al kai sun aikata mun wadansu irin kazaman ayyuka ma lafi biya kalami abinda alkalami na ina jin kunyar ya rubuta ba zai iya zuwa da su ba fa tabartu lillahi sai ni hakuri saboda Allah wa tasabtu na nemi sakamakon Allah fi zalika a cikin wannan wa rafa'tu himmati anil khalqi na dauke himmata daga barin halitta
na'am
dama abin da yake faruwa idan kaga irin wannan abu to ka tsaya da kowa
na'am shi
da masoyin da makin duka watsan da su
na'am na'am shi
idan ka fara wannan to sai labari sai canza sai ai bare mu ma yanzu ya watsar da mu ba duka toshe kunne karbar da su
na'am
ko ne za su faɗa su faɗa duka watsar da kowa ka koma ka nufi Allah gadangadan har ta kai tsakaninka da Allah ba wanda ya sani ai idan kana da alaka da mutane duk abin da yake zuwa maka daga Allah wani abin ko ba su sani ba za su ji kamshin shi amma idan ka rabu da su aka samu su shekaru ka cilla a cikin Allah wallahi ran da zaka fito da kansu za su ce wannan ba sa'an mu bane wallahi amma in ka tsaya ka biye musu sai su cutar da kai kawai to shine shi wa radiyallahu anhu yace sai na dauke himmata daga barin halitta hatta la yaqul khalqu minni bi balig hatta da ta kai bana tuna halitta a cikin zuciyata wa alimtu nasan cewa annahum cewa halitta la yadurruna ba ta iya cutarwa wala yanfa'una ba su iya amfanarwa wala yakunu babu abinda zai faru a cikin mulkin Allah illa ma arada Allah sai abinda Allah ya nufa wa ma arada duk abinda Allah ya nufa kuwa fa fil khairu tammu a cikin sa alheri cikakke yake to tunda ne haka wa nasarani sai Allah ya taimake ni bi nasrin min indihi da taimako daga wurin sa wa kafani sharra man adani Allah ya kiyaye ni sharrin wanda ya gaba da ni sai ya ce to fasluku tilka dariqati kuma almajalina ku shiga wannan hanyar da ni wa amma qaribin amma wani dan lokaci kankani makusanci yana nan zuwa layis bihunna nadimin wallahi makiyan ku za su wayi gari suna masu nadama bi haulillahi da dabarar Allah wa kuwwati da kuma karfin sa fa in ni ku sani cewa ni a alamu na sani zamanin wani zamani ya ci yana nan yana zuwa fil mustaqbali nan gaba dan kadan wa ka annahu amma wannan lokacin auri na bi manzilatil madi indi ni ya zo ya wuce ma
na'am
ku ne a wurin ku zai zo amma ni auri na duk wanda ya ba hanya ta yi gaskiya wallahi abin da ya faru din nan sai ya faru da shi kuma sai ya samu nasara daga Allah amma auren ku nan gaba ne amma ni aure ni an gama an wuce wurin
yes radiyallahu ta'ala
mallam yasruk dariqakum mallam yasruk dariqakum duk wanda bai shiga cikin tafarkin ku ba yasluku hawayen da mu zai shiga kuma sai ya ci ziyatsa sai ya yi nadama
na'am
zaka je na tawo ramauni wa mana lu muradan wa innani umazziku bil mahi jumu'a ilahi
na'am
la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah
allah la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah allah
شهر رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي
امين
يتي كم خليل قد جفاني لغراني ورماني كم خليل دايوا انا دا ابوكي قد جفاني وند حقيقه يا ينكي علاقه دني لغراني saboda bege na ga manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam ورماني كما يتفي انا جيفانا دا قذفي دا قاغي ka gani ko rubbatin kuntu arju waslahu summa jafani yace rubbatin dayawa ina da yan uwa ko kuma dan uwa na guda nawa zaka iya kirgawa
na'am
rubba sinwin da yawa zaka ga dan uwa na najini kuntu na kasance arju waslahu ina kwadayin sa da zumunci da shi in je mu gaisa mi zumunci saboda wato dan uwantaka ta jin summa jafani sai kaga ya yanki alaka da ni kuma yana zagi na kuma ya koya ƴaƴansa da matansa suna zagi na suna bata ni baiwa ƴan uwana wadanda ina so in je gidajen su in zumunci da naje kofar gida sai in ga yaran su sun taso suna kallo na suna zage zage suna harara suna fadin maganganu mata daga cikin gida su fito suna sai na gane to wadannan ga in bar su inda suke kawai in tafi kawai in ci gaba da abin da yake gabana
لا اله الا الله
الله الله الله
لا اله الا الله
الله الله
الله ونهاني ولهاني
الله الله الله
وشجاني ونفاني
الله الله
الله ليس لليوم خليل
الله الله الله
غير ما منك اتاني
الله الله
الله غير هذا قد قلاني
الله الله الله
عبيدا لكل اني
الله الله
الله مزقوا جدي جهارا
الله الله الله
مزقوا جدي جهارا
الله الله الله
مزقوا جدي جهارا
الله الله الله
أخرجوني من مكاني
الله الله الله
أخرجوني من مكاني
الله الله الله
دون ذنب غير أني
الله الله الله
دون ذنب غير أني
الله الله الله
حب طه في جناني
الله الله
الله حب طه في جناني
الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
شو رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي
آمين
yace wana hani wana hani washe jani wana fani wana hani shi wannan dan uwa na banda abokai wato abokai sun cuce ni in uwa na ma sun cuce ni wana hani shi wannan dan uwa na da naga ya maka rubba sinuni kuntu arju waslahu summa jafani da yawa ina da dan uwa na jini wanda da muna soyayya tare ina ganin kokarin sa nayi niyyar in sadar da shi zuwa halar ubangiji tabaraka taala amma kawai sai je biye mu dan su mutane suka koma suna zagi na suna min kazafi yanke alaka da ni wana hani ya hana ni haƙƙina na gado da na gada daga babana ya hana ni haƙƙina na gado wala hani kuma yazo yana aibanta ni a gaban ɗan uwa da kuma almajiran babanmu da kuma aminansa in suka ce me yake faruwa me yasa ba aika zai ai kaza yake yi ai sai ya fara fadin wasu maganganu wanda ba haka suke ba washa jani kuma yasa aka ji min ciwo washa jani aka fasa min fata ta har sai da jini ya fito wana fani ya kore ni daga gidan mahaifina shine ma'anan wana fani
na'am
eh suka kore ni daga gidanmu ranan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam
la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah
allah la ilaha illa allah
allah allah allah
la ilaha illa allah
allah allah allah
abu daka shehu radiyallahu ta'ala yace laysa lil yawma khalilun ghayru ma minka atani al yawma ka ganni din nan a yau laysa li khalilun
na'am
banda wani aboki ko kwaya daya
na'am yes
duk wanda yace ma shi aboki na ne ƙarya yake
na'am
banda wani aboki ko kwaya daya gairu ma atani banda wanda yazo mini
na'am
minka daga wurinka ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
aboki na a yau shine wanda ganin annabi annabi yace ka je ka zama abokin wani ka je ka riki wani ya zama jagoranka ka je ka riki wani ya zama amininka amma mutanen gari ba wani banda aboki a cikin
yes yes yes
abokai na duka annabi ne tura yanzu kaga kaman Shehu Jibrima
radiyallahu ta'ala anhu wardawa nabi amin
da irin su Shehu Atiku su Shehu Maljani
amin
zangon bare bare su Shehu Maula su Shehu Sani Kafanga da makamantan su manya manyan shehannanmu
radiyallahu ta'ala
irin su Shehu Abdul Fatih radiyallahu anhu
wardawa nabi amin
in kai firar da su za su ga maka asali ga dalilin zuwan su
na'am
bai wani bane zai ga musu labari kamar
haka
zaka da ana tsuntsunta a cewa ni annabi ne ya hada shi da wani da yawan su manzo Allah suka gani
sallallahu
alaihi wa alihi wasallam ya sada su da shehu radiyallahu ta'ala to shine shehu yake gaya mana anan cewa ni din nan fa a yau laysa li khalilun banda wani aboki badadi abokin yin asiri gairu ma minka atani banda wanda yazo min daga gare ka ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
gairu haza qarqalani azilan li kulli ani gairu haza sannan kuma banda wannan azilan li akwai wani mai zargi na a kode yaushe karkalani hakika yana ta sukata yana ta yin kazafi yana ta yin sharri yana so duk inda ya ga jama'ar masoya ya je ya zauna ya watsa sharri na ya tashi kullu ani a kowane lokaci ba gani banda makiya banda abokaina banda yan uwana na jini akwai wani sakari jahili azili mai yawan zargi na shi ba sa'ana ba shi ba komai ba ba ilimin addini ba nagarta ba salaha amma kuma duk inda yaje ya zauna sai ya watsa kiyayyata sai ya fadi wani abu shine ma'anan gairu haza banda wannan jawabi da ne maka na abokaina da suka yanke alaka da ni da kuma ƴan uwana na jini da suka yanke alaka da ni akwai aziran wani mai zargi ligare ni kullu ani a kowane lokaci yace mazzaqu jildi jaharan akhrajuni min makani mazzaqu jildi wai ƴan uwana sun hadu da abokan su sun keta mini jildi fata ta warai kuwa warai ari wato ba a fada ne saboda ka san idan mutun ya wuce wuri to karka ba da labarin abu
na'am
ai yanzu misali kamar yadda shi yake da matsayin sa yanzu ma zo mu zauna muna tawa da wannan ai an wuce wannan ai
na'am
ka gane ku amma duka an yi
na'am
wannan duka an aje ne saboda duk wanda zai nufi Allah kar ya ga wani abu ya dauka wani abu ne sabu ko wani abu ne bako abinda ake so kai mutane na zagin ka kalle su da kyau kai zaka ga duk abinci suke so to wanda yake san abinci shi zai razana mutumin Allah to shine kawai sai ka samu nutsuwa ka gane cewa wannan ba wani abu amma kai kar ka ƙi su amma kuma kar ka yadda su yi maka wari kar ka taba yadda ka zama dutse ko me za a yi ruwa iska kana ji ko kar ka taba bari ka girgiza ko wani abu ko me za su faɗa na kazafi ko kage kai kaman ma baka ji ba ai ta tafiya kurum har Allah ya yi abin da zai to shine shi wa yace wato mazzaqu jildi ƴan uwana na jini da su da abokaina makwabta da abokan arziki da kuma abokan su ƴan uwannawa sun hada kai sun kekketa min fatata fatar jikina sai da jini ya dinga fita a jini jaharan a gaban jama'a akai ba wai aboye bane ka je anguwanmu yasin ka je ka tambaya ka ji akhrajuni min makani kuma suka fitar da ni daga bagirena wanda na gada wurina ne ba wurinsu bane amma suka fidda ni daga wurin
la ilaha illallah
allah allah allah
la ilaha illallah
allah allah
allah la ilaha illallah
allah allah allah
la ilaha illallah
allah allah allah
tamakallahu ya sho ibrahim ne da
a ya bazai yadda ba
yadda aka mai haka
ai wato tsari ne na Allah
aka kore shi a gidansu
tsari ne na Allah
na'am
ai na ga maka cewa idan Allah ta'ala zai zabi bawa farkon abin da zai fara yi masa kenan manya manyan waliyai da yawa na ga maka yanzu me ake kiran Junaidu sayyid da'ifa ta suriyatul bagdadiyya
na'am
dukkan su bai suna intima'i zuwa gare shi
na'am
kaji ko amma kaga ana cewa kafiri ne ana cewa zindiki ne ana cewa yana maganganun haqiqa a gaban jama'a kaza 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 kaji ko sannan akwai wani babban wali ana kiran shi Sheikh Ibn Abi Jamrata malaman garin su sun shirya majalisi akan shi
na'am to
kaza haka malamai suke duk inda su bi ki sai a dinga haɗuwa ana mitin bai sani ba
na'am
ko a dinga a dinga yin abu a boye danshi sai a dinga shirye majalisai sai a dinga sa malamai su dinga jawabai diddan shi wannan bai cutar da shi a makamansa ko kuma a cikin darajojin shi to shi wannan Ibn Abi Jamra malaman garin sa sun shirye majalisi aka gaito malamai aka gaggaya musu maganganu akan shi aka haɗu aka dinga zagin sa ana faɗin maganganu kuma me yayi me laifin sa ya ce wai ana ashtami bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ina haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ne laifin sa tun daga nan ya lazimci ɗakin sa bai fita sai dai sallar juma'a in ya fita sallar jami'i sai ya dawo bai da aboki bai da kowa ya fita za a dinga zagin shi ana fada gayi nan kafiri gayi nan kaza zaka ji shehu Ibrahim ya kawo cewa shi wannan Ibn Abi Jamra ya lazimci ɗakin sa baya fita sai dai sallar jami'i hatta mata ورموه بالكفر والقول بإباحة الخمر واللوادي
إنا لله
بان يا رسول الله أكتش بكرة أمي صلى كافرين أكتش هنا هذا التجيع وي أنا شن جيع جنسا كما أنا لوادي ولي بابا أكتش وي أنا لوادي أنا شن جيع أنا كذا 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 كذا
سبحان الله
وهكا يكي sannan wadansu kuma suka ce wa in dare yayi ma bayan an sha giyar wai akwai da mara da suke yi yana kama da jinjimin kristoci wai waye sani ma ko ya zama krista ba wanda ya sani
hai
an yi abubuwa da yawa sannan Abu Madinal Magharibi shi ma an fidda shi daga bajaya zuwa tilmisal anan ya rasu aka binne shi a can sannan Al-Hakim Tirmidhi shi ma an masa wannan an kafirta shi saboda littattafai guda biyu da ya rubuta ila lishari'ati da kuma kitabu khatmul awliya akai inkarin da ba aka ce ya fifita waliyi akan annaba ka san kullun haka malami
a
ce ai ya ce wani ya fa annabi ko ya ce wani kaza ko ya ce wani kaza da irin wannan inda kuma za a zauna ai bayani sai ga ashe ba haka bane to haka suke yi diddan su yi kansu campaign aka tarin tattafan guda biyu aka je aka jefa a kogi sai wani kifi ya taso ya hadi tattafan guda biyu bayan wani lokaci wani bawan Allah ya zo shigewa shi ma wali ne sai kawai kifin ya fito bakin gaba kawai sai amalla tattafan guda biyu sai wannan ma bawan Allah ya dauka ya tafi da su ya je duba ya ga ilmai masu amfani ya je kai aka buga bayan sun dauka cewa sun riga sun watsar da littafin to Allah ta'ala ya boye littafin a cikin kifi daga baya kuma kifin ya fito da shi akwai Sa'd dan Abdullahi shi ma an jefe shi da zina da liwadi da shan giya an fidda shi daga Misra bai dawo ba har ya mutu a can inda aka kai akwai Abu Sa'id al-Kharraz an jefe shi da manyan miyagun dabi'u da kafirci saboda wasu lafuzza da aka samu a cikin littattafansa kuma aka kiya tambaye shi me yake nufi sun jefe Yusuf dan Hussein da manyan zinubai da kazaman laifuka har ya mutu akan wannan amma bai taba damuwa da su ba so haka abubuwa yake manyan bayin Allah dewa an yi musu wannan amma ba su taba waiwaye sun kalli abubuwan da yake faruwa ba to haka nan akwai waliyin da shi bayan ma sun jefe shi da kazafi sannan suka kashe shi warai ko shine shubli shubli
na'am
ka san shubli wato wani bawan Allah ne babba
radiyallahu ta'ala
ya taba yin rashin lafiya da yin rashin lafiya sai sarki saboda ganin kimar shi sai sarki yace dan Allah aje a nemo likita ko ina yake ko zai ba da kujerar mulkin shi a kan shubli warki zai bayar yi ta kokari aka to shi wanda aka nemo din kirista ne amma kwararren likita ne da ya zo ya ga shubli aka yi magani shubli bai warke ba shi kenan sai shi likitan sai ya damu ga yadda sarki ga wani zai samu kuɗi to da shi shubli yana kwance ga wannan likitan ya dawo sai ya ce wannan magungunan ba za su yi mun ba kuma alhali kai ne mai maganin dole in ba kai ba ba wanda zai maganin sai likita ya dawo ya ce me zan yi ya ce ba abinda za ka yi damaran nan ta kiristoci kawai za ka yanke ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kawai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
sai ya ga shubli ya tashi ya miƙe kawai shikenan ya warki wallahi ya warki sarki ya mamaki yace abun mamaki na aiko likita wurin mara lafiya ashe mara lafiya na aiko wurin likita to wannan fa kashe shi aka tsinka shi aka
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un warai ku ai wato haka to ko a yanzu waye da bayan Allah da ake zagi ba su da gata za ka ga mutum mugun kazabi da zamanin kisa ne makashewa zai zaka tabbatar cewa mutumin kirki ne amma sai a samu su lalatattu malaman gwamnati makwadaita mayaudara maha'inta sai su yi ta zagi kuma sai kowa ya sa ido kuma an san ƙarya suke abinci kawai suke nema shi kuma kowa ya san Allah yake nufi amma sai a yi gum wani abin ma har ma kaga wani ya yi ta'aliki a kai kuma duka da gangan saboda me saboda darajar da ta zo daga Allah ba iri ɗaya ba ce da ta halitta idan mutum ya samu daraja daga Allah to kowa kishin sarki har wanda bai kamata ya faɗa da shi ba ma sai ya faɗa da shi to shi ne dalili shehu radiyallahu ta'ala wa rabahu annabi amin yake gaya mana wannan yace to fa wannan abu duka da kaga an yi min duna zambin gaira anni hubbudaha fi janani yace duna zambin ba tare da nayi musu wani laifi ba da fa shi ai ba za ka yi laifi ba wani laifi shi zai yi ka gani ko to anan za ka san cewa hanyar bayin Allah haka take yanzu ko a yanzu mu a faidan ana so a bada hujja ba da shi ake ka ba shi Ibrahim bai taba saba wa shari'a ko da taki guda ba ko wasana ilahi nafsi yadara la ura amilu ila ma lan zabi shi wani ba da yin jambaitin ba ka zai dinga janyuwa dan ya soki wasu to ka duba abin da aka yi shehu wara mauni bil kubri to akan me aka jefe shi da kafirci akan me aka ce na halitta haram
na'am
a hanya ce ta gaji wannan
na'am
so da ka duba wannan zai zo ya kawo ya ce ai suwan ba akan hanyar shehu suke ba gashi shehu Ibrahim ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma to shi ma shehun a zamanin sa abin da ya faru ke rashin sani ne yace duna zambin ba tare da nayi musu wani laifi ba gaira anni wai dan kawai sun ga cewa ni hubbu daha san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dahirul qalbi hadil wara mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta san sa ya tabbata fi janani ya kasance a cikin zuciyata shine kawai laifi يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فقم مجيزا لنا يا واحد الاحد يا بر يا يتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجز ابيدا وفرج كربه ابدا يا من لا شبيه على واقع ولا ند انت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لامه خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الانساب يا احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل ياسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آلي قدر جدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.